burodo mazan kwaila da zakin rage ai duk sai mu in arewa dan wake daga dada da dadewa ga makanana yan makarantan boka karatu ga sallah ba hayaniya ba fada kasuwanci zaman lahiya wayo 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 La vida loca Jolly